أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والعاقبة للمتقين، ولا عدوان إلا على الظالمين، والصلاة والسلام الأتمان الأكملان على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. وسبحانك اللهم لا علم لنا إلا ما علمتنا، إنك أنت العليم الحكيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني ليفقهوا قولي. وبعد، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. دكان يهوية تبتك الله سبحانه وتعالى الله ميكوا ميكومي wanda cikin ikon shi ne da amincewa shi ya sake karanta haduwan mu domin ci gaba da karatun wannan littafi na Umdatul Ahkam. A yau muna ranar Alhamis 17 ga watan Zulqa'ida, hijira Annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallama daga Makka zuwa Madina 443, wanda ya daidai da 16 ga wata na 6 watan Juin miladiya ta 2022. Wanda wannan darasin mu na 22 a cikin wannan littafi na Umdatul Ahkam, wancan satin mun ko satin sama ne ko wancan satin ba mu ba karatu. Satin wancan da ya gabata mun fara sabon babi da malam ya kawo mana, al-qira'atu fi s-salah, wato karatu a cikin sallah. Hadisi na farko wanda muka karanta a ciki shine hadisin Ubada bin Samit, yadda Allah ta tabbata a gare shi yake cewa Annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallama yana cewa, la salata liman lam yaqra bi fatihatil kitab, wato babu sallah game da mutumin da bai karanta ba wato Fatiha a cikin sallar shi. Wanda mun yi bayani akan abin da ya shafi karanta suratul Fatiha a cikin sallah, wanda yawa daga malamai sun kasu sun rabu akan abin da ya shafi karatun suratul Fatiha a cikin sallah, sawa'un ga abin da ya shafi wato liman ko kuma ma'mumin ko kuma wato munfarid. Malamai sun yi ittifaqi akan liman da wato munfarid ya zamanto wajibi ne akan su, wato kada ya zamanto mutum yayi sallah face sai ya karanta suratul Fatiha. Wanda mun gani cewa akwai lokacin da mutum kuma zai iya yin sallah ba tare da ya karanta suratul Fatiha ba, shine game da mutumin da ya musulunta. Ya musulunta yau ba a ce ba sai ya koyi suratul Fatiha tukun yayi sallah. Zai zamanto kenan kama azkarin da Annabi sallallahu alaihi wasallam ya sanar da shi, wato kamar yadda hadisi ya gabata a karatun mu na sifatu salatin Nabi sallallahu alaihi wasallama, kenan zai zamanto yayi wannan azkar. Malamai suka ce to inda aka yi sabani shine game da ma'mum wanda yake bayan liman, saboda hadisai sun zo Annabi sallallahu alaihi wasallama wani lokaci karatu ya cakule mushi a cikin sallah, sai da aka gama sallah Annabi sallallahu alaihi wasallam ya yi ce ma sahabbai, la'allakum taqra'una khalfa imamikum, wato cewa dai kuna karatu bayana, kuna karatun tare da ni wato a cikin sallah wannan. Sai Annabi sallallahu alaihi wasallama sahabbai suka ce kwarai, Annabi sallallahu alaihi wasallama ya hane su, wato ya ce kada su yi sai dai a abin da ya shafi Fatiha. Haka bayan shi wani lokaci Annabi sallallahu alaihi wasallama dai karatu wato ya cakuye mushi, wanda a cikin nassin hadisin yake cewa, mali unaza fil qira'a, dan me ake jayayya da ni a cikin karatu, saboda kai mamu wanda kake karatu bayan limami, lokacin da kake karatu liman yana jin kamar wani burwi, kamar wani maganganu haka, zai zamanto wato yana shawwasha shi kadan. To sai Annabi sallallahu alaihi wasallama wato yayi hali wato akan wannan. Malamai suka ce akan wannan ya zamanto dukkan mutumin da ya zamanto bayan liman ne, to idan jahariya ce kada ya zamanto ya karanta suratul Fatiha. Qira'an liman ta wadatar da shi, kamar yadda yake a cikin hadisi ya zo Annabi sallallahu alaihi wasallama yake faɗa, man kana lahu imamun fa qira'atu al-imam lahu qira'a, wato qira'an liman da zai yi wato qira'a ce akan shi. Mun gani kuma cewa wato idan ka ce amin ma kamar ka karanta ne. Dalili malamai suka ce shine wato Annabi Musa da Harun, lokacin da Annabi Musa yake addu'a, Haruna cewa yake amin, Allah subhanahu wa ta'ala sai ya ce mai kar ujibat da'watu kuma, wato an karba muku alurki. Zai zamanto shi Annabi Harun, Annabi Musa shine yake addu'a ba tare da wato Annabi Harun ba, shi amsawa yake. Wasu malamai suka ce bancin wannan ma hadisin da Annabi sallallahu alaihi wasallama yake fada, inna ma ju'ila al-imamu li yu'tamma bihi فلا تختلفوا عليه فإذا كبر فكبروا وإذا قرأ فأنصتوا to wannan lafazin da yazo cewa fa ansitu malamai suka ce kenan matakar limami yana karatu to kai abin da yake akan ka shine wato kai shiru ka saurara kamar yadda Allah subhanahu wataala yake fada fa idza qara'al qur'an fastami'u lahu wa ansitu la'allakum turhamun kenan wannan duka dalilai game da malaman da suka tai kan cewa wato idan limami ya zamanto yana karatu kai wanda kake mamu abin da yake akan ka sai kai saurare amma idan ya zamanto bakka jin karatun nashi to anan ya zamanto wajibi akan ka kai ka karanta suratul fatiha misali kai ne kana nesa da liman sabu yayi nisa sai zamanto bakka jin karatun liman to kai anan afdal a gare ka ya zamanto kai karatun fiye da ya zamanto wato kai shiru ka kyale ko kuma ya zamanto la'alla kana jin karatun liman sai a cire wuta sai zamanto ka fasa ji to a lokacin kenan kana iya wato kai karatu duk da mazahib na Hanabila sun tsaya akan cewa wajibi ne wato game da mutumin da yake bayan liman wato wajibi ne shi ma sai ya karanta suratul fatiha kenan addu'oina zai karanta suka ce a saktatul imam da yake lokacin da liman yake dan kyaliya to kai ka karanta dan kada ya zamanto kai wato daidaita tare da shi a karatu yana idan ya kyale sai ka karanta amma abu ne wanda yake so abu jiddan ko kuma suka ce idan ya zamanto yayi shiru kafin wato ya dauki wata sura misali ya ce ghairul maghdubi alaihim waladdallin amin to a lokacin kafin ya dauki wata sura wato sai ka karanta to shi ma dai lokaci ne wanda yake kware takaitacce wanda da wuya mutum ya samu wato ya karanta suratul fatiha a wannan lokacin kenan dai afdal shine wato akwai sabani ne na malamai akan wannan mas'ala amma dai wallazi yatarajjah indi wallahu ta'ala a'la wa a'lam shine magana ta idan liman yana karatu akan jahariya kai ka kyale idan yana karatu sirriya ka karanta suratul fatiha wallahu ta'ala a'lam kina wannan hadisin bayani ya gabata akan shi mun ga irin yanda fatiha take da matsayi har ya zamanto idan baka karanta ta ba annabi sallallahu alaihi wasallam yake cewa wato sallaka bata yi ba insha Allah yau zan mata shi hadisi na gaba malai yake cewa an abi qatada al ansari radiyallahu anhu qala كان النبي صلى الله عليه وسلم يقرأ في الركعتين الأوليين من صلاة الظهر بفاتحة الكتاب وسورتين يطول في الأولى ويقصر في الثانية يسمع الآية أحيانا وكان يقرأ في العصر بفاتحة الكتاب وسورتين يطول في الأولى ويقصر في الثانية وكان يطول في الركعة الأولى من صلاة الصبح ويقصر في الثانية وفي الركعتين الأخريين بأم الكتاب wato wannan hadisi malan ya kawo shi a cikin wannan babi wanda zai nuna mana irin yanda annabi sallallahu alaihi wasallama gurgudan abin da yake karantawa ko kuma gurgudan tsawon karatun annabi sallallahu alaihi wasallama da yake yi a cikin sallah wato hadisi daga Abi Qatada al-Ansari yake cewa annabi sallallahu alaihi wasallama ya kasance yana karanta fi rak'atayn al-ulayayn min salati adh-dhuhri bi fatihati al-kitabi wa suratayn wato a cikin raka'o'i guda biyu na wato sallah az-zuhr raka'o'i biyu na farko annabi sallallahu alaihi wasallam yana karanta fatiha da kuma sura guda biyu me yake nihi da sura guda biyu nan dan ka wani ya fahimci cewa a kowace raka'a ce yake karanta fatiha da sura guda biyu a yana karanta kowace raka'a fatiha da sura haka kuma raka'a ta biyu ita ma fatiha wato da sura a ta farko yutawwil fil ula yana tsayawaita ta wato yana jan wato raka'a ta farko kenan karatun da zai yana jan shi wayu qassiru fi thaniya haka kuma wato a ta biyu yana takaitawa yusmiul ayata ahyana wani lokaci yana jiyar da sahabban shi wato aya misali yana karatu ya dauko wata sura ko kuma yana karanta suratul fatiha alhamdulillahi rabbil alamin a asirce din yazo misali maliki yawmiddin he dan daga sautin shi dan ya jiyar da su haka kuma asalla la asr shine yace wa kana yaqra'u fil asr ya kasance yana karanta asal abin da yake karanta a cikin sallar la asr shine fatihatul kitabi wa suratayn haka الفاتحة سورة الفاتحة دكما وتسوروري مدابيو كنن سورة الفاتحة دسورة ركعة وقرقو دكما سورة الفاتحة دسورة ركعة وتتبيو إتما ركعة وقرقو ينا سوى إتاوى التبيو كما ينا أنتك إتاوى وكان يطول في الركعه الاولى من صلاه الصبح هكا النبي صلى الله عليه وسلم صلى الصبح واتو ينا تسويت ركعه تفرقو ويفسر في الثانيه واتو تبيكو ما سي زمانتو يا تقيتا اوت روايه كما يزو cewa ركعتين غدابي نا قرشي شيني يجي وفي ركعتين الاخرين لام الكتاب ينا قرنتا واتو فاتحه ركعتين غدابي نا قرشي kenan wannan hadisi shine malin ya zo ya gayi mana gurgurdan da abin da annabi sallallahu alaihi wasallama yake karanta a kowace wato raka'a raka'a ta farko ta cikin sallah azhar annabi yana karanta suratul fatiha da wata sura sai ya dan jata a raka'a ta biyu kuma sai ya dan takaita misali a raka'a ta farko ya karanta suratul fatiha sai ya biyo da ita da suratul a'la misali sai a ta biyu kuma ya karanta suratul fatiha sannan ya biyo da wata sura misali suratul qari'a ai bata kai ba suratul a'la tsaho kinan gurgurdan yanda ya jima a ta farko bai jima ba a ta biyu irin wannan haka ya zamanto kuma yusmi'ul ayata ahyana wani lokaci yana jiyar da sahabbai wato aya malamai suka ce me yasa wato yake jiyar da sahabbai aya saboda mafi yawa sallah azhar ko mu ce sallar azhar a asirce ake karatu to idan ya zamanto a asirce ake karatu kai dukun kana karatun ka a hankali zai zamanto ka samu malal ko kuma ka zamanto ka gaji surtu idan ya zamanto an tsawaita sallah to malamai suka ce shi yasa dan sallallahu alaihi wasallam yake dan bayyana musu wasu malamai suka ce a yana bayyana musu ne dan su ji wato cewa ga abin da yake karantawa kenan kai ma kana iya ga karanta abin da annabi sallallahu alaihi wasallam yake karanta a baya kenan wannan a wannan gaba muke ganin malamai suka ce akwai halaccin wato limami da yake jin sallah wanda take a asirce yana iya dan dago da sautin shi in ma ya sanar da mamu abin da yake karantawa kenan ya sanar da su ya koya musu cewa a cikin sallah ko sallah azhar innan misali ana karanta suratul fatiha da wata sura saboda diyawa wasu musu sani ba wani zai zamanto ya dauka kawai tsayuwa ake kawai a tsaya ko kuma karanta suratul fatiha da su yama diyawa wanda basu yi ba karatun siffar sallah kawai sun gani dai ana yi basu yi ba makaranta sun gani ne ana yi kenan wannan na karantarwa shi ma ya halatta kamar yanda malamai suka yi bayani wato akan wannan gabai kenan wani lokaci yana yin haka nan wani lokaci kuma sai yayi sallah wato sak ba tare da ya bayyana ko da aya guda wato a bayyana ba haka malam yace wa kana yaqra'u fil asri bi fatihatil kitabi wa suratayn wato a sallan al'asr shi ma annabi sallallahu alaihi wasallama idan aka zo raka'a farko yana karanta fatiha da sura haka raka'a ta biyu yana karanta fatiha da sura amma ta farko zai yi ta wato ta biyu zai yi ta bata kai ba ta farko ya zo a wani hadisi cewa annabi sallallahu alaihi wasallama wato a sallan azhar yana karanta gurgurdan misali aya 30 ala asar kuma gurgurdan aya 15 kenan idan ya karanta ala asar gurgurdan aya 15 kenan a raka'a ta farko kenan raka'a ta biyu aya nawa zai karanta 7 ko kuma 8 kenan bata kai ba wato wannan tsawo kenan shine wato abinda malamin yake karantar da mu sannan kuma yace wa salatu subhi a sallar asuba kuma ya kasance kenan yutawwil yana wato tsawaitawa sallar asuba ana tsawaitawa raka'a farko raka'a ta biyu kuma sai a gajarta malamai suka ce menene hikima ta yin zaman to sallar asuba ita kuma ana tsawaita wato sallah suka ce saboda lokaci ne wanda mafi yawa mutane suna barci kenan idan ya zaman to limami ka zo kai kabbara ka karanta fatiha ka karanta misali qul a'udhu bi rabbil falaq ko kuma ka karanta kai wata karamar sura daga cikin kisarul mufassal wanda kahin ya taso mai yaunin barci zai zaman to sallah bai samu ba wato jami'i suka ce kenan shi yasa ake dan sha a raka'a farko dan wanda bai taso ba da wuri ya samu wato farkon sallar nan ya samu falala wato ta jama'a kenan shi yasa ake so sallah asuba raka'a farko ya zaman to an dan sha ta in ya so ta biyu sai ya zaman to an takaita sai kenan shine ce wa fil wa yuksiru fi thaniya kenan a ta biyu yana zaman to wa yana takaitawa sai yace wa fil raka'atayn al ukhrayn bi umm al kitab wato a raka'a'i guda biyu kuma na karshe kenan na karshen azhar da na karshen la'asar shi kuma yana karanta wato fatiha kadai kenan fatiha kadai ake karanta a wannan duk da yazo wata ruwaya cewa annabi sallallahu alaihi wasallam ya kara akan fatiha da wata sura wannan shi ma ya halatta kana iya ka kara wato da wata sura a rakawoyi biyu na ƙarshe, amma abin da ya mudawama Annabi sallallahu alaihi wasallam akan shi shine wato abin da ya shafi karanta wato suratul Fatiha kadai a wannan rakawoyi guda biyu na ƙarshe. A cikin wannan hadisin zan mu gani kenan irin yadda suratul Fatiha ta zamanto wato a shari'a, ya zamanto a karanta ta a kowace raka'a daga cikin wato rakawoyin da zakai a cikin sallah. Shi yasa Annabi sallallahu alaihi wasallama ko kuma malamai suke cewa abin da ya shafi suratul Fatiha akwai wata addu'a a cikin suratul Fatiha, wannan ita ce babban addu'a, ita ce addu'a wadda take mafi girma, saboda mi a kullun zakka maimaita ta wato su wajen 17 banda nafil fidduri sallolin faralla raka'a 17 ake yi a kullun ko 17 ne sallolin faralla ga ku iso 15 ku iso ga uku ga 17 17 raka'a 17 kenan a raka'a 17 kowace sai ka karanta suratul Fatiha wace addu'a ce malamai suka ce ita ce ihdinas siratal mustaqim, wato ya Allah subhanahu wataala ka shiryar da mu wato hanya madaidaiciya. Kenan wannan yana daga cikin abin da ya shafi falala suratul Fatiha da kuma irin matsayin da haka a cikin wannan suru wannan hadisi wato zan mu gani cewa a rakawoyi wato na biyu na sallah azhar da sallar la'asar bayan suratul Fatiha wato ana karanta wato wata sura, haka kuma ya halatta ya zamanto an dan sha a raka'a ta farko ta sallah azhar da raka'a ta farko ta sallar la'asar da raka'a ta farko wato ta sallah abin da ya shafi wato asuba. Haka akwai halaccin kenan ka bayyana abin da ya shafi wasu ayoyi a cikin sallah wadda take sirriya wadda ake asirta karatun ta, kenan duka wannan a cikin wannan hadisin wato malam ya kawo mana shi dan yayi istidlali akan irin abin da Annabi sallallahu alaihi wasallama ya kasance yana karanta gurgurdan shi wato a cikin sallah. Hadisi na gaba malam yake cewa an Jubair bin Mut'im radiyallahu anhu qala sami'tu an-nabiyya sallallahu alaihi wasallama yaqra'u fil maghrib bit-tur, wato hadisi daga Jubair dan Mut'im yadda Allah ta tabbata a gare shi yake cewa ya ji Annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallama yana karantawa su yana karanta suratul Tur a cikin sallar magriba. Suratul Tur, suratul Tur aya nawa? Aya nawa? 61 a sallar magriba. Amma wannan zan mu gani ba wai dalili bane cewa ka zo ka karanta suratul Tur kullun a cikin sallar magriba, wani lokaci ne yace yaji. Sannan kuma shi Jubair bin Mut'im wannan lokacin da yaji wannan hadisin yana kafiri bai musulunta ba, bai musulunta ba ma yaji wannan hadisin, amma bai rawaito shi ba sai ya musulunta, saboda akwai bangaren malaman hadisi suna ganin wato halaccin ko kuma ingancin wato ruwaya kahuri idan ya musulunta ya rawaito wannan, idan matakar kenan ya musulunta ya ji abin lokacin da yake kafiri da ya musulunta ya rawaito wannan to ya halatta wato a karbi wannan ruwaya tashi. Akwai bangare cikin ilimin hadisi wajen malaman hadisi. Kenan wannan hadisi shine malam ya kawo mana shi cewa dan ya nuna mana kira'at da Annabi sallallahu alaihi wasallam yake yi a cikin sallar magriba, wanda abin da ya shahara wajen Annabi sallallahu alaihi wasallam mafi yawa a sallar magriba shine karanta abin da ya shafi kisarul mufassal. Kisarul mufassal shine Annabi sallallahu alaihi wasallam yake yawan karantawa abin da ya shafi sallar magriba. Kenan wannan hadisin da yazo yana nuna mana kenan halaccin mutum kana iya ka karanta wata sura mai tsawo a cikin sallar magriba, amma kada ya zamanto kai mudawama akan ta kullun, ya zamanto kai har ya zamanto an san ka sallar magriba ja kake. Kenan wannan bai dacewa, abin da yake kenan ka karanta ma mutane daidai iya gwargwadon wato yanda Annabi sallallahu alaihi wasallama yake. Malamai suka ce hikimar da ta sa a sallar magriba ake takaita karatu shine kamar lokaci ne wanda mafi yawa mutane sun sauko daga aiki, kowa ya zo a gaje, mafi yawa an zo a gaje, idan aka zo a ce a ja sallah to wasu za su zamanto ba za su iya ba. Suka ce bancin haka nan yana daga cikin hikima wanda yake azumi, an yi kiran sallah zai zo masallaci a yi sallah ya koma ya ci abinci, kenan ka gani. Idan kai kuma ka zo zakai za an yi kiran sallah sallar magriba kuma ka ja sallah, kenan ka gani zaka wato shiga haƙƙin shi ka cutar da shi la'alla yana jin yunwa sosai. Kenan dai malamai suka ce yana daga cikin hikimar da ta sa wato sallan magariba ita ake zamantawa ana takaitawa. Mun gani can sallah asuba ake tsawaita raka'a farko saboda me wanda yake barci ya tashi hayya isko ya samu wato sallah jami ya samu jami, amma sallan magariba wato ana takaitata. Shine yace kenan yaji Annabi sallallahu alaihi wasallama wato yana karanta suratul tur a cikin wato sallan magariba. At-tur mun san shine mis at-tur dusi da annabi Musa Allah subhanahu wa ta'ala ya mishi magana a wajen, wanda malamai suke cewa at-jabal da za a ce mishi at-tur ba a ce mishi ba at-tur sai in ya gama da abin da ya shafi ciyawa a wajen nashi, saboda akwai ciyawa da take wutarwa a saman wato dusi, kenan shi yasa ake ce mishi wato min turi saina ake ce mishi at-tur. Kenan malamai wannan haka suka yi bayani a gurguje wannan hadisi na farko. Malam ya kawo shi dan ya nuna mana halaccin wato aljahar a cikin sallan magariba, cewa idan aka zo sallan magariba abinda ake yi shine aljaharu, ana bayyana wato karatu a cikin sallan magariba. Kenan shine ya kawo yace yaji Annabi sallallahu alaihi wasallam yana karanta suratul tur wato a cikin wato sallan magariba. Kuma akwai halacci a cikin wannan hadisin cewa a sallan magariba kana iya wani lokaci ka ja. Kina kada ya zamanto dan kaga liman ya zo ya ja a cikin sallan magariba matukar ba kullun ba yake dawama akan wannan wato karanta dogayen surori, wato kada ya zamanto ka kana ganin shi da wani abu ko kuma kana laumin shi da wani abu. Abin da ya dace shine ya zamanto wato idan yayi wani lokaci sai ya zamanto ya karanta abin da ya shafi kisarul mufassal wato kananan surori, wanda bancin suratul tur hadisi ya zo Annabi sallallahu alaihi wasallam wani lokaci ya karanta suratul a'raf a sallan magariba, wani lokaci kuma ya raba ta biyu a sallan magariba. Duk da idan an samu masha Allah irin su malam Salisu sai ya karanta ma suratul a'raf in ma baka gaji ba, in an samu wanda har da azanna take kuma akwai sauti kamar yadda zan muga a hadisi na gaba inda Annabi sallallahu alaihi wasallam yana da sauti a wajen karatu, to sai a karanta baka gaji ba. To amma dai idan ya zamanto bil aks kenan wannan kuma Allahu musta'an. Haka wato a cikin wannan hadisi zan mu gani akwai halaccin kenan wato karbar hadisi wato na rawi lokacin da yayi shi wato yana kafiri, kenan kamar yadda Jubair ibn Mut'im wato yaji wannan hadisi yana kafiri bayan ya musulunta wato ya rawaito. Malamai suka ce hatta da fasiki wato idan ya dawo yana da adala, to idan ya bada hadisi to wannan shi ma ana iya wato a karbi hadisin nashi, wallahu ta'ala a'la wa a'la. Hadisi na gaba mala yake cewa anil bara bin azib radiyallahu anhuma anna nabiy sallallahu alaihi wa sallam kana fi safari fa salla al-isha al-akhira فقرا في احدى الركعتين بالتين والزيتون فما سمعت احدا احسن صوتا او قراءه منه صلى الله عليه وسلم. wannan hadisi shi ma malam ya kawo shi dan ya nuna mana wato gurgudan abinda annabi sallallahu alaihi wasallam yake karantawa a cikin sallar isha'i, wanda wannan a cikin bulaguro ne. shine hadisin al-bara bin azib yadda Allah ta tabbata a gare shi yake cewa lalle annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallama ya kasance wato a cikin bulaguro. Nan ba a gaiba wani bulaguro ne, a cikin bulaguro ne na annabi sallallahu alaihi wasallama. Fa sallal isha'a al-akhira, sai sallaci sallar isha wadda take wato al-akhira wato ta karshe kenan. Dan me yasa malamai suka ce ake ce mata al-akhira? Dan me yasa ake ce ma salatul isha salatul isha al-akhira? Na'am, saboda magariba ma ana kiranta da isha, kinan shi yasa shine suke bambantawa tsakankanin ta. Idan aka ce isha yahtamil ta zamanto magariba, yahtamil ya zamanto isha, kinan shine ake idlakin ta da isha al-akhira. Kinan shine Annabi sallallahu alaihi wasallama ya sallaci wato sallar isha'i kinan fi faqara'a, sai ya karanta fi ihda rak'ataini a cikin wato ɗaya daga cikin rak'o'i guda biyu, wattini wazaitun kenan da suratul tin. Kenan suratul tin tana cikin ina? Kisar wa usar, kisarul mufassal. Kenan sai ya karanta kisarul mufassal, sai ya ce fa ma sami'tu ahadan ahsana sautan aw qira'atan minhu sallallahu alaihi wasallam, yace bai taba jin ba ko bai ji ba wani wanda yake mafi kyawun sauti da mafi kyawun wato qira'a kamar yadda annabi sallallahu alaihi wasallama wato ya karanta. wannan hadisi malam ya kawo shi abu na farko ya nuna mana karatun da Annabi sallallahu alaihi wasallama yayi a cikin bulaguro. A cikin bulaguro abinda ake so shine ka takaita sallah, kada ya zamanto an sanya ka shugaba ka ja sallah a cikin bulaguro. Wani yake cewa suna bulaguro aka sa wani limami zai ja sallah ya bude bakara yake ta ja yake ta ja, to ka gani wannan bai yi ba. Wanda ne bulaguro a sunna ma hatta da nafil filoli wannan an dauke mishi ba sai ya tsaya ba yayin nafil filoli. Idan yana so zai yi aka ce babu laifi yana iya yi a saman rahilar shi kamar yanda yake, kana iya kai a saman rahilar ka, kada ya zama to mene wannan tahiyar taka wato ta ka kace tahiyar ka saboda nisan tahiyar ko kuma wani abu, an kawo ma sauki haka kake yin kasar wato idan kana yin bulaguro. Kenan wannan idan an sa ka limami cikin bulaguro sai ka samu kananan surori. Akwai wani lokaci wanda Annabi sallallahu alaihi wasallam ya karanta kula wa rabbin nas da kula wa rabbil farad a sallah. Kenan ka karanta karama sura wato a cikin bulaguro dan ka sawwake ma wato mutane shine sai yace fa ma sami'tu ahadan ahsana sautan aw qira'atan minhu sallallahu alaihi wasallam, yace bai taba jin ba wani wanda yake da karatu wato karatun shi yake da dadi sautin shi yake da dadi. Idan aka ce sauti yanda qira'a shi zata hudu, shi yasa ake so mutum idan zai karanta alqur'ani ka zamanto ka karanta shi kare rashi kamar yadda Annabi sallallahu alaihi wasallam yake faɗa zayyunul qur'ana bi aswatikum, alqur'ani shi so ake a rera shi haka. A wancan hadisin Annabi sallallahu alaihi wasallam yake cewa laysa minna man lam yataghanna bil qur'an, dan ka zo kana alhamdulillahi rabbil alamin arrahman, wannan gaskiya ba yadda Annabi sallallahu alaihi wasallam yake a karanta alqur'ani ba, so ake ka rera alqur'ani da kyau kamar yadda nan yace bai taba jin ba wanda ya rera alqur'ani ko wanda yafi Annabi sallallahu alaihi wasallama iya rera wato alqur'ani yanda yake kawo shi da nagama da wasaf din shi yanda yake wajen tsoratarwa ka ji kare kai sai karanta wanda ake tsorata ka yi wajen targhib kwadaitar da kai ake yi wajen labari ka ji labari hatta da ada in qur'ani da zaka ringa yi dole sai ya zama to ka koya. Wanda yake bangaren ulumul qur'an zai gani diyawa abin da ya shafi fa'idodi na hatta da karatun alqur'ani. Mafi yawa da muke karanta alqur'ani muna karantawa ne, amma wanda zai zo ya karanci alqur'ani ya karanci irin ilimomi, idan kana karantawa kawai daidai zuciyar shi ma ya ringa bugawa kawai shi sai kana ta bubbuga wato magana Allah kawai Allahul musta'an dai a irin wuraren mu inda zaka ji ana ta karatu. Allah subhanahu wataala ya jayyatar da mu. Sai ya ce au qira'atan, malamai suka ce nan au shin shakka ce daga rawi ko kuma ba shakka ba ce, wasu suka ce shakka ce wasu kuma suka ce a ba shakka ba ce, ai tana nihin au tana nihin litanwi' ne ko kuma ta zamanto bi ma'ana wa qira'atan. Kinan idan ta zamo bi ma'ana wa qira'atan kinan ya zamanto qira'at tashi Annabi sallallahu alaihi wasallam yana huddo ta wato daki-daki da makharijul huruf, kinan can ya koma kinan kan sauti, nan kuma ya koma kan abin da ya shafi tajwidi da kuma irin yanda ada'in karatun yake. A gurguje wannan hadisi malam ya kawo shi kenan ya nuna mana abin da ya halatta wato ko kuma abin da Annabi sallallahu alaihi wasallam yake karantawa wato a sallar isha'i shine kisalun mufassal idan ya kasance wato a cikin bulaguro. Haka kuma zan mu fahimci cewa a bulaguro mutum abin da ya dace shine ya takaita wato sallah, kada ya zamanto an ja sallah kuna bulaguro ka ja mutane wato sallah. Wanda sahaba daga cikin malamai an naqalo ijma'i cewa sahaban Annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dukkan su akan abin da ya shafi bulaguro sun kasance suna takaita sallah, sun kasance suna takaita sallah. Wanda Umar bin Khattab an rawaito wato a cikin bulaguro yana karanta alam tara kaifa fa'ala rabbuka bi ashabi fi da kuma suratul quraish li ilafi quraish, haka shi ma sahaban Annabi sallallahu alaihi wasallam da yawa an rawaito. Haka a cikin hadisin zan mu gani abin da ya zo wato cewa mutum ya ringa gyara sautin shi, ko da Allah subhanahu wa ta'ala bai baka ba sauti ka yi kokari wato yanda zaka gyara sautinka, kada ya zamanto kana karatu mamun bussijin dadin karatu. Kamar mafi yawa akwai abin da zaka gani hatta da a cikin mutane idan azumi ya zo zaka gani masallatai ya wasu masallatai ya wani yana so sai ya tsallake masallaci nawa daga gidansu yana so ya yata wajen wani masallaci yayi sallah duk da wannan daga wani bangare wato bai dacewa yana da kyau ya zanto kowane masallaci an raya shi amma wasu mi suke bi sauti sautin wato shine karantawa kina yana da kyau dai mutum musulmi la siyama wanda zai jagoranci sallah ya zamanto yana gyara sautin shi kamar yanda muka ce annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce laysa minna man lam yataghanna bil qur'an wato bai daga cikin mu bai tare da mu ko kuma bai daga cikin mu mutumin da bai zamantawa yana taghanni yana rera abin da ya shahi wato alqur'ani haka cikin hadisin zan mu gani abin da ya shahi wato sallar isha'i ana iya ce mata al-akhira kamar yanda muka kawo bambancin shine akan abin da ya shahi sallar magriba ana kiranta da isha'i kenan ita isha'i eh a kirayeta al-akhira kenan a gurguje abin da ya takaita daga cikin wato wannan hadisi na al-bara bin azib hadisi na gaba hadisi na aisha radiyallahu anha أن رسول الله صلى الله عليه وسلم بعث رجلا على سرية فكان يقرأ لأصحابه في صلاتهم فيختم بقل هو الله أحد فلما رجعوا ذكروا ذلك لرسول الله صلى الله عليه وسلم فقال سألوه لأي شيء يصنع ذلك فسألوه فقال لأنها صفة الرحمن عز وجل فأنا أحب أن أقرأ بها فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم أخبروه أن الله تعالى يحبه واتو وانا حديثي نا عائشة يرد الله تتبتا أغريتا عائشة تكتشوا للي أن محمد صلى الله عليه وسلم بعث رجلا على سرية واتو يا أيكا ونمتن أبسا جاغورنج وتا واتو لندنا زمزو كان سرية فكان سيكسنتي يقرأ لأصحابه yana karanta ga abokan shi fi salatihim a cikin sallolin su fa yaktimu sai ya cika wato karatun nashi bi qul huwallahu ahad da suratul ikhlas kenan qul huwallahu ahad falamma raja'u yayin da suka zo zakaru zalika li rasulillahi sallallahu alaihi wasallam sai suka ambata ma annabi muhammad sallallahu alaihi wasallam abinda wannan wato yake yi fa qala sai shi annabi sallallahu alaihi wasallam yake cewa saluhu li ayi shay'in yasna'u dhalika ku tambaye shi wato dan me yasa yake aikata wannan aikin da yake yi cewa idan ya karanta yana cikawa da qul huwallahu ahad fa sa'aluhu sai suka tambaye shi fa qala sai yace musu li annaha sifatu rahmanin azza wa jalla saboda ay qul huwallahu ahad wato sifa ce ta Allah subhanahu wa ta'ala fa ana uhibbu an aqra'a biha ni kuma ina so in karanta ta wato a cikin sallar nan fa qala rasulullah sallallahu alaihi wa sallama sai annabi sallallahu alaihi wa sallama yake cewa akhbiruhu kubashi labari anna allah ta'ala yuhibbu wato cewa lalle allah subhanahu wa ta'ala shi ma yana san shi annabi sallallahu alaihi wa sallama ya aika wato wasu akan sariya ba'atha rajulan nan ba akawo wasu nan wato mutuma ya zo a hadisin anas yarda allah ta tabbata a gare shi wato wanda ya kawo limami da yake salla a salatul quba amma wancan daban wannan daban malamai suka ce wancan yazo wato kulsum bin hidam shine wato yake limanci akan masallacin quba shi kuma wannan ba bace wa sunan shi wasu malamai suka ambata suka ce ana ce mishi tana yiwa sunan shi qatada bin nu'man wato wasu amma suka ce ba zan bace wa sunan shi ba san ba wani ne daga cikin sahabbai inda wannan an tura shi ne tare da wata runduna idan aka ce sariya malamai suka ce shine rundunar da ake turawa ake zaba daga cikin wato sojawa wanda akallanta shine mutum biyar aksaruha kuma ya zamanto mutum 40 wanda zabar su ne za a yi a tura su su je mafi yawa in sun je ba yaki bane ɗan binciko ya yanayin gari yake ko kuma ya baturi ne suke kenan wannan wato sai ya zamanto an dora shi shine amir shine shugaba wato zai wanda zai jagoranci wannan sariya a wannan gaban muke ganin wato kamar yanda hadisin annabi sallallahu alaihi wasallam yake fada duk wanda zasu yi tayya ya zamanto sun sanya wato wani shine amirin su wato a cikin tahiyya duk lokacin da ke da kai tahiyya ta musulmai ko da ku biyu ne to ya zamanto akwai guda wanda shine mai kalma shine shugaban tahiyya in ku uku ne kuma guda ku biyu sai ya zamanto biyu ne kuke wanda wannan yake nuna tsarin wato shari'ar musulunci ko kuma tsarin musulunci yanda yake tahiyya akwai idan wani abu ya zo wato shine zai yanki amma idan ya zamanto ana tahiyya babu shugaba
kune kuna tahiya a cikin wato mota babu shugaban tahiya sai zaman to kowa yana gayin ra'ayin shi ayi kaza ayi kaza sai zaman to ana tahiya wannan ya bata ma rai wannan kana jin kyashin wani kana jin wani da wani abu a cikin zuciyarka amma da kai shugaba kawai abin da ya yanke kowa ya sallama kenan shine wannan da Annabi sallallahu alaihi wasallama ya karanta su sai kasance kuma shi yake ba su sallah kuma anan zan mu dauka duk shugaba kenan zaman to abin da ya cancanta shine ya kamata ya ringa jagorantar mutane sallah kenan shugaban a duba kenan waye zai zaman to shugaban da za a dora dole a sami wanda yake da ahkam ya san hukunce hukunce wanda idan an dora shi zai iya jagorantar jama'a kenan a ko ina shugaba shi yake jagorantar sallah shi yake jagorantar mutane game da abin da ya shafi al'amarin wato addinin su sai zaman to idan sun shiga sallah fakana yahtimu as-salah kenan yake takaddiri fakana yahtimu as-salata bi qul huwallahu ahad sai kasance yana cika sallar tashi da qul huwallahu ahad idan ya karanta wato suratul fatiha ya karanta wata sura sai a ƙarshe sai ya karanta qul huwallahu ahad shi kuma wancan naqaba a wancan ruwaya da tazo idan ya karanta sai ya karanta qul huwallahu ahad tukun ya dauko wata sura kenan shi yasa malamai suka ce wannan hadisin daban wancan hadisin daban kuma wancan hadisin a wajen tambaya Annabi sallallahu alaihi wasallama shi ya tambaye shi nan kuma Annabi sallallahu alaihi wasallama wato nuna yace saluhu ku tambaye shi kenan shine yake musu haka nan falamma raja'u lokacin da suka dawo zakaru zalika li rasulillahi sallallahu alaihi wasallama sai suka ambata ma Annabi sallallahu alaihi wasallama wato abinda wani yake wannan kuma malamai suka ce ba giba bace ba kai ne an saka wato jagorancin wasu sai zaman to kana musu ba daidai ba to suna iya su kai karanka wato zuwa ga wanda ya dora ka jagoranci wanda ya dora ka jagoranci kamar yanda hadisin wancan wanda aka zo aka ce ma Annabi sallallahu alaihi wasallama wato wani yana jin sallah yawa yana wannan in musu Annabi sallallahu alaihi wasallama yazo yayi fada kenan duka wannan ba abin da ya shahi wato riba bace ba dan abin da ya shahi a bayyana ne a zaman to addinin musulunci ya tare wato saka da tsari kenan sai suka zo suka tambaya annabi suka ga imam annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam fa qala sai annabi ya ce salu ku tambaye shi li ayi shay'in yasna'u zalika dan me yasa yake aikata wannan aikin kenan kuma kai wanda kake shugaba babba idan an kawo maka kuka game da wani ba kawai kai tsaye zaka dauki hukunci ba yana da kyau ka ji daga wajen shi ko kuma ka sa wanda suka wannan suje su tambaye shi idan basu iya ba kai kuma ka kira shi wato ka tambaye shi cewa to dan me yasa kake yin kaza kaza kuma babu laifi duk shugaban da aka dora idan akwai na sama da shi kenan ya zaman to ka kai kukanka wajen shi kamar yanda muka yi bayani mutum ne yake jan ka sallah kake ganin abin da ya shahi yana yin wani abu ba daidai ba kenan yana da kyau ka je wanda ya yi shi wato ka kai kuka a mishi tambihi idan na gyarawa ne a gyara sai yace musu fa qala sai yace musu li annaha sifatu rahman saboda ai wannan sura suratul ikhlas ta tattara abin da ya shahi siffa Allah subhanahu wa ta'ala sai annabi sallallahu alaihi wa yace kuma fa ana uhibbu an aqra biha shi yasa nake son wannan sura nake son in zamanto ina karanta wato ina karanta ta abin da ya sha a cikin sallah sai annabi sallallahu alaihi wa sallam yace fa qala yace akhbiruhu ku bashi labari anna Allah ta'ala yuhibbu cewa shi ma yanda yake son wannan sura cewa Allah subhanahu wa ta'ala wato yana son shi kenan san suratul ikhlas sababi ne daga sabubban da yake sa mutun ya so Allah subhanahu wa ta'ala ya soka kamar yanda yake wato a cikin wannan hadisi ala kulli hal hadisin nan zamu dauki fa'idodi irin yanda idan mutane aka tura ku wata tahiya ko kuma zaku yi wata tahiya yana da kyau ya zamanto akwai wato limami kuma akwai wanda zai jagorance ku gabaki daya haka kuma idan ya zamanto ya aikata wani abu wanda kuka gani sabanin wato shi sabanin karantarwa da Annabi sallallahu alaihi wasallama yayi babu laifi ku kai karan shi kenan ku kai karan shi ba irin kara ba na konseriya a riye shi ko kuma a kara na yanda za a daidaita wanda nan su sahabban Annabi sallallahu alaihi wasallam Annabi ba haka ba yake ba haka nan ba yake kenan da suka ga yana yi to da aka zo aka kawo kuka wajen Annabi sai Annabi aka tambaye shi kaza yake yayi abin yake kenan yayi istikrar Annabi ya tabbatar babu laifi kenan ana yi haka a cikin hadisin zan mu gani halaccin wato ka gama sura da sura a cikin sallah babu dai in ka dauki wannan sura ka karanta ka kara da wata sura kamar yadda ayi annabi sallallahu alaihi wasallam shi ma yayi ya karanta suratul baqara wanda ha abdullahi dan mas'ud ya shiga mun hadisin ya gabata bancin ita yabude waje yabude nisa'i bancin nisa'i ya kara da ali imran idan kai man kana sallah kai kadai qiyamul layl kana iya ka gama in a masallaci ne kuma kana iya ka karanta daya in kuma ka san in ka'i da sallah akwai wanda za su kewaya baya su ko hadisu ahadin bis sunna wato idan ka karanta sura biyu aka zo sallar magriba ka karanta isha'i ka karanta biyu la Allah wani ya koma yayi ce ko sabon addini sai a hankali kenan wanda kun kai ka bayyana ma mutane cewa akwai halacci ko kuma kamar yanda malamai suke cewa a karantar da mutane tukun ayi tatbiqin wato to shi al'amar kenan dai akwai halaccin mutun ya gama sallah kuma akwai halaccin wato kai kuka ga na gaba idan ya zanto wani abu ya zo cikin addini amma kada mutun ya fahimta cewa fa nan wannan sahabin ya zo da wani abu ne a cikin addini shi ma ya koma gehe ya kirkiro wani abu ya ka cikin addini to abinda zamu ba da amsa shine da ya kawo wannan ya ƙara a ciki a lokacin akwai annabi sai aka yi wajen annabi to yanzu kai in ka kawo san wajen waza to kenan ka gani in ka kawo sabo in dai babu shi kawai babu shi eh ka kirkira ne Allah subhanahu wataala ya datar da mu haka a cikin wato hadisin zan mu ga wato fadalar suratul ikhlas suratul qul huwallahu ahad ana kiranta da suratul qul huwallahu ahad da suratul ikhlas duk da cewa wato mafifici ya sura a cikin alqur'ani wata sura ce afdal sura al-fatiha al-fatiha to nan ma suratul ikhlas tana da falala amma yanda fatiha take da falala amma ita ta hiko wacce kamar yanda hadisin da annabi sallallahu alaihi wasallam ka'ab ne go ya janyo shi ya kama shi ko kuma sa'a ya kama shi ya kama kafadai shi ko kuma ya kama hannun shi yace la'allimannaka wato sura qabla an akhruj min al-masjid aw kama qala sallallahu alaihi wasallam yace zan sanar da kai wata sura wanda aka saukan mun da ita wato kahin umuta daga cikin masallaci suka kama hanya zasu huta ya tunatar da annabi baka sanar da ni ba annabi sallallahu alaihi wasallam ya gayyi mishi mafifice sura ita ce sabarul masani ita ce azam wato ita ce suratul fatiha wato ya karantar da shi kenan nan ita ma suratul ikhlas wato tana da abin da ya shahi wato falala haka kuma zan mu gani kenan tasbitin al'amari idan mutun yayi wani abu kada ka mishi hukunci kai sai ka je ka tambaye shi wato dalilin da yasa idan ya zamanto ya baka dalilin wannan kenan sai ya zamanto ka duba kai muqarana ka gani shin dalilin yayi muwafaqa da abin da ya shahi sunna annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallama ko kuma wato ya saba haka kenan zan mu gani akwai siffa ta mahabba ta Allah subhanahu wataala kamar yanda wato annabi sallallahu alaihi wasallama wato ya faɗi cewa Allah subhanahu wataala wato yana son shi hadisi na karshe da zan mu karanta shine an Jabir bin Abdullah radiyallahu anhu anna nabiyya sallallahu alaihi wasallama qala li mu'adhin فلولا صليت بسبح اسم ربك العالى والشمس وضحاها والليل اذا يغشى فانه يصلي وراءك الكبير والضعيف وذو الحاجه فتو wannan hadisin malan shi ma ya karo shi duk da ya gabata a can cikin babu na babu na imama wa hadisin nan ya gabata malan ya maimaito shi nan dan yayi istidlali akan wato irin yanda annabi sallallahu alaihi wasallam abinda yake karantawa irin suwar inda yake karanta a cikin sallar isha hadisin Jabir yarda Allah ta tabbata gare shi wanda annabi sallallahu alaihi wasallam yake ce mishi afattanan anta ya Mu'az hadisin Mu'az yake ce mishi wani yazo yayi sallah sai shi ya ja kamar yanda ya gabata ya ja sallah da ya ja sallah shi wancan ne ya cire yayi da sallar shi da aka yi da sallah aka gayyi mishi abinda wani yayi yace a wani munawake ne yace to shi ya kai karan shojan annabi yace shi ma ya kai karan shojan annabi aka tai mahkama ta annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallama wato annabi yayi alƙalanci kenan abinda zan mu fahimta dai kamar yanda bayani ya gabata idan kana sallah da mutane shine nan yace ka karanta musu sabbih isma rabbikal ala washamsi wadhuhaha idan sa sabbih isma rabbikal ala kenan tun daga awsatul mufassal tun daga awsatul mufassal abinda yazo hakkisarul mufassal kenan duka kana iya wato ka karanta a cikin abin da ya shafi wannan salloli na isha'i ko kuma wanda in ka duba duka sallolin annabi sallallahu alaihi wasallama bisu wuce daga riwayatul mufassal wani lokaci yana taqosu wani lokaci awsatul mufassal wani lokaci wato qisa inda riwayatul mufassal suna fara daga hujurat ne ko qaf akwai sabani wasu sun ce hujurat wasu sun ce qaf har su zo wasu
Na'am. Wace buruj? A su zo naba'i, daga naba'i kuma su zo buruj, shi sune ausaf. Daga buruj kuma su zo abin da ya shafi a ausaf, daga buruj su zo ti. Daga tin su zo nasi sune qisar mufassal, wallahu ta'ala a'la wa a'la. A gurguje wannan hadisin kenan, can bayanin shi ya gabata. Shine yace fa innahu yusalli wara'aka, saboda a bayanka wato akwai al-kabir wanda latija ne yake sallah, ko kuma ad-da'if, ko kuma mutumin da yake rauni, ko kuma zulhaja, ko kuma wanda yake wato mai wata bukata. Kenan dai kamar yanda bayani ya gabata cewa idan zaka yi sallah ka zamanto ka duba wato yanayin mutane, kada a same ka kai kullun kawai tsawaitawa kake, tsawaita sallah kake, har ya zamanto an san ka. Kai da ya zamanto kuma kullun kai abin da ya shafi gajarta kake, kan ayi arwallahi zamanto an yi da ka yi da raka guda, kaga wannan da yayi ba. Kina abin da ya dukta ce ka zamanto mutawassil, ko kuma wani lokaci idan ka dinga duba hajin mutane, da Allah wata ran mutane su zamanto suna da rauni, kina ka duba ka haffafa musu sallah, wani lokaci kuma ka ja. Daga nan zamu tsaya da fatan abin da muka faɗi daidai. Allah subhanahu wataala ya ba mu lada, kuskure kuma da muka yi Allah subhanahu wataala ya gafarta mana, ya shafe shi daga cikin zukatanmu. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama sallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Allahumma barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama barakta ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun, wa salamun ala al mursalin, walhamdulillahi rabbil alamin.